This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da normal FM da dalal FM. Kuna iya kama mu ta hanyar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumel ne tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu ne yau za ku ji cewa shugabannin majalisar ƙasa ta Najeriya sun yi tattaunawa da manema labarai domin musanta labaran da ake yadawa ta kafofi daban-daban kan cewa wai majalisa za ta kashe naira miliyan 50,000 domin sayen motocin shiga. Muna kuma da rahoto daga jihar Niger, inda mabiya ɗariƙar Shia a birnin Kwanni suka nuna matsayarsu kan ganawar shugabansu da majalisar ƙolin tarayyar Najeriya. Haka kuma kamar kowace Litinin, Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana labaran wasanni. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an tsaron kasar Morocco sun ce sun kama dan kasar Belgium din nan da ake zargi da hannu wajen kai harin da ya halaka mutane 130 a birnin Paris a watan Nuwambar shekarar da ta gabata. Ministan cikin gida na Morocco ya bayyana cewar an kama mutumin ne a yau Litini kusa da Casablanca kuma yana da alaka da sauran maharan. Kungiyar ISIS ce ta dauki alhakin shirya kai hare-haren na ranar 13 ga watan Nuwamba, wanda ya yi sanadiyar halaka da jikata fararen hula a wurare daban-daban a birnin na Paris. Jami'an tsaron Faransa da na Belgium ne suka gano wasu daga cikin maharan da suka kai hari a birnin Paris da kuma Brussels. Akalla biyu daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kai harin, wato Salah Abdeslam da Mohamed Abrini, na ci gaba da ɓuya. Sauran guda tara daga cikin maharan sun rasa rayukansu ne a sakamakon wani samami da jami'an tsaro suka kai masu.
Wani mai magana da yawun babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ya musanta zargin da ake yi na cewa jam'iyyar ta yi watsi da sakataren watsa labarai Olusegun Metto, wanda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke tuhuma da laifin cin hanci da rashawa. Makonni biyu da suka gabata, hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa EFCC ta tsare kakakin jam'iyyar Metto, inda take tuhumar shi da wasu laifuka guda 7 da ke da nasaba da cin hanci da rashawa. Ana dai zarginsa ne da karɓar naira miliyan 400 daga tsohon mai baiwa shugaba shawara kan harkar tsaro, wato Samba Dazuki, inda ya kuma ajiye kuɗaɗen a asusunsa.
Labarun na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban hafsan soji ya bayyana cewa sojojin ƙasar Kenya da 'yan ƙungiyar Al-Shabaab suka hallaka a wani harin da suka kai ranar Juma'a da ta gabata sun sami gargaɗin kai harin tun da farko. Kwamandan sojojin Somalia da ke yankin Gedo, General Abbas Ibrahim Gure, ya bayyana wa muryar Amurka ta Somalia cewa kwamandan jami'an tsaron ya sami gargaɗin aukuwar kai harin tun kafin lokacin. Mataimakin gwamnan yankin na Gedo ya ce harin ya halaka akalla sojoji 40 na sansanin sojin haɗin gwiwar ƙasashen Afirka da ke birnin El Adeid a kudancin Somalia kusa da iyakar ƙasar da Kenya. Sojojin Kenyar na a ƙasar Somalia ne tun shekarar 2011, inda suke taimakawa ayyukan rundunar haɗin kan Afirka wadda aka fi sani da AMISOM, da ke fafatawa da ƙungiyar ta Al-Shabaab. Jami'an tsaron ƙasar na Kenya na ci gaba da gudanar da bincike akan lamarin da ya faru ranar Juma'a.
'Yan takarar neman shugabancin ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun ce sun amince da matsayin da aka cimma da Iran kan shirin ta makamashin nukiliya da kuma sakin wasu 'yan ƙasar da Iran ɗin ta yi. A cewar su, wannan mataki ya yi daidai domin zai ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu. Suka kuma yi ta kira ga sauran ƙasashen yankin Gabas ta Tsakiya da su ƙara zage dantse wajen takarwar gani a yankin da ake yi da yakin da ake da ƙungiyar ISIS. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wacce ke gaba a karɓuwa a ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat, ta ce akwai buƙata a ƙara dukkan wasu matakai domin daidaita dangantaka da ƙasar ta Iran. Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kan labaran da ake yadawa a kafofi daban-daban dake cewa wai majalisa za ta kashe naira miliyan 50,000 domin sayen motoci na shiga. Ga Uma Faruk Musa da ƙarin bayani.
Shugabannin Majalisar Ƙasa ta Najeriya sun tattauna da manema labaru domin musanta bayanan da ake ta yadawa ta kafofi daban-daban cewa wai majalisa za ta kashe naira miliyan 50,000 domin sayen motoci na shiga a daidai lokacin da ake kuka cewa akwai matsaloli na tattalin arziki a Najeriya. Sanata Ali Indume, shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa, a lokacin da yake tattauna da manema labaru ya ce lallai wannan kasafi ne kawai ake yi domin a ɓata sunan 'yan majalisa. Duka-duka kasafin kuɗin 'yan majalisar ma baki ɗaya bai kai naira miliyan 150,000 ba, balantana har a ce za a saya motoci na miliyan 50,000.
Kowane mota guda ɗaya zai wuce miliyan 20. To a ce Toyota Land Cruiser kenan, ba zai wuce miliyan 20 ba. In kuma za mu sayi 120, kaga a majalisar dattawa zai kama biliyan 2.4 kenan, inda bisa lissafin da muke ba zai wuce haka ba. So magana a ce kuɗin da ake so a kace ya kai kusan biliyan 40 ba haka ba ne, ba zai ma kai ba. Kuma kasafin kuɗin majalisa na tarayya gaba ɗaya ma na shekara biliyan 115 ne, ba zai yiwu a ce an sayi motoci a ɗauki kuɗi makundan kuɗi haka an yi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, ba za ka ce wanda za ka je ka duba aikinsa ko kuma ka bincike shi shine zai baka motan da zaka je ka bincike shi da shi ba. Kaga tun da fari kenan an samu matsala. Shi yasa a yanzu a kasar nan muna da kananan hukumomi 774, kowane chairman na local government ana saya masa mota, muna da commissioners a kowane jiha ana saya musu motoci, muna da farmsec a kowane jiha ana saya musu motoci. In ka zo gwamnatin tarayya, minista, kowane minista daya, ba minista da yake yawo da mota kasa da motoci guda uku, su ma wannan ba zaben su aka yi ba. Da a ce kaman abunda ba a yi ne sanan majalisa ta zo tana yi, kaga sai ya zama abun magana.
To amma akwai masu cewa wai ganin irin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki, kamata ya ku nuna kishin ƙasa, ku rage ko tsadan motocin nan, kada a ce har ya kai wannan farashin ma da kai ka faɗa wanda ya saba wanda 'yan Najeriya ke cewa.
To motoci din nan ba mota ne wanda an saye shi do ana buƙatar su don yadda yanayin ƙasar ne ma yake. Yanzu in an ce zaka yi a zaman senator, in ka saya masa wani dan karamin motar da kuma ba zai iya zuwa inda ake so ya je ba, kaga ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. A ce dan majalisar dattawa a ce dai ai motar da a zamanin yau din nan ya kamata za a ce za a saya masa jeep ne, don hanyoyin mu ba kyau. Wayansu hanyar da zaka je ka duba ko project da ake din nan ma in ba da jeep ba za a iya zuwa wurin ba. Shi yasa kenan aka ce ai gara a sayi jeep V8. Wancan majalisar da suka ita shude Prado aka saya musu, amma a cikin su da aka saya guda 120 motar tana da matsala da aka samu. Mutane motocin nan wajen kusan guda 20 da wani abu sun fadi don bata da balance, kuma hanyoyin mu ga yadda suke.
Sanata Ali Indume kenan a tattauna da naye da shi Abuja, shina mai da martani dangane da bayanan da ke ta zagawa a cikin ƙasa cewa wai majalisar ƙasa za ta kashe naira miliyan 50,000 gurin sayan motoci. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. Yan shi'a a birnin Kwanni sun gana da manema labarai a safe yau Litinin domin nuna matsayinsu a kan ganawar da shugaban yan shi'a Zazzaki da Majalisar Koli Tarayyar Najeriya a makon jiya.
Ganawar da Majalisar Koli ta Malamai ta Tarayyar Najeriya ta yi a makon jiya da shugaban yan shi'a na Tarayyar Najeriya Ibrahim Yakubu Al-Zazzage shi ne yasa kungiyar yan shi'ar ta nan garin birnin Kwanne jamhuriyar Nijar ganawa da manema labarai a yau din nan domin nuna matsayinsu akan abinda suka ji na halin da shugabansu yake ciki da kuma abinda ya same shi tare da yallansa. Kuma a cewar Malam Isiya Biya Muradi, ɗaya daga cikin kusoshin yan shi'a na nan garin birnin Kwanne jamhuriyar Nijar,
kuma mun yi babban farin ciki dangane da shi wannan jarumta da ita kungiyar musulunci ta Majalisar Koli ta Addinin Musulunci ta Najeriya ta yi. Insha Allah irin taka rawar da sun kai mun yi farin ciki dangane da wannan, kuma mun jinjina musu, kuma dama mu shi amma manufar mu abin da babban manufar mu shine al'umma ta fahimce mu dama shi babban abin da muke ba al'umma uzuri
su ma manyan malamai na wannan garin sun nuna cewa wannan abin da aka yi wa zazzaki zalunci ne kuma ita kungiyar ta yi rawar gani ta majalisar koli ta addinin musulunci ta Najeriya kamar yadda malam Sani mai tarihi yake cewa
hakika wannan kungiya ta musulunci ta shiga tsakanin shi da gwamnati ta zo ta ziyarce shi to sai mu ce Allah ya bata karfin gwiwar cewa ta yi aikin da ya dace da ita domin zalunci ne wa'annan mutane suka yi kowa ya gani kowa ya ji kana jin najin malamai da yawa sun yi maganganu cikin Najeriya masu maganganun kirki musamman Sheikh Dahir Usman Bauchi naji yayi magana ya ce an yi babban banna duk wanda tsaye da gaskiya to sai Allah ko yanzu ka rike addinin nan da gaskiya sai kaga da ranar Allah ya tauye ka da dokoki baka sakiwa kai da dare ma ba sakiya kai bacci akwai qiyamul layl akwai tsoron Allah akwai zikiri akwai kaza kuma sa'an nan gabaki ne kuma jarrabobi sun to ka samu makiya to don haka wannan daga Allah ake jira masu murna da dara masu fassara wasu abubuwa duk ba haka bane rashin sanin addinin kaida ce sai Allah ya jarrabe ka
Haruna mamman ba birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Shanguriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni.
A shirin labaran wasanni wannan Litinin an kammala gasar cin takobin kokowa a jihohin Niger.
Kuma kokowa ce ta hada kan yan kasa kwacce hankali mun ga kamar yana ƙara kawo bisa ga dankon zumunci.
A Najeriya sun kalli kokowar nan koya suka ganta?
Na sha kallon kokowa. Ban taba ganin wadda ta bani sha'awa ba irin wannan rana.
A hayyau to ɗan gidan jiya ta. Domin ɗan gidan jiya mu dai muna cikin adawa ta gaskiya Allah ba mu ci dadi ba.
Za mu ji ta baki mai martaba Sarkin Katsina da sauran kusoshin da suka halarci wasan kwallon polo da aka gama a jihar Rivers.
Ita wasan da an kai ba na kin masha Allah an dade kwana biyu shekaru da drama ba yi samun irin wasan da ta ayatar kamar wannan ba.
Daga nahiyar Turai kuma
horar da ƴan wasan kungiyar Manchester United Louis van Gaal ya ce bai fasake kari ba.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. To yau a jihohin Niger zamu tashi inda aka kammala wasan gasar cin kokowar gargajiya ta kasa baki daya a birnin Doso inda kuma a wannan karam zakaran nan da ke rike da wannan takobi din ya ci gaba da rike takobin.
Ranar Lahadi da ta gabata ne aka zo karshen takobi na kasa na kokowar gargajiya na jamhuriyar Niger a garin Doso a yammacin kasar. Kuma Prime Minister kasar ne Brigitte Rafini ya jagoranci bukin kammala wannan gasar mafi farin jini a cikin kasar. Tare da halartar mataimakin gwamnan jihar Sokoto da sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya halarci gasar tare da tawagar sarakunan gargajiya da dama na Najeriya. Isaka ne shiga tarihin ƴan kokowar da suka lashe takobi so biyu a jere da juna kuma waɗanda suka lashe takobi a garinsu. Waɗansu ƴan Nijar da suka yi kallon kokowar sun bani nasu ra'ayoyi kamar haka.
Inda Usman can bakin kasu birnin Kwalli. To mu dai ra'ayinmu ga wannan kokowa mun ji daɗi. Abin da sa mun ji daɗi saboda kokowa ne ta ƴan ƙasa ta. Ko ba haka ba. Kuma kokowa ce ta hada kan ƴan ƙasa kwacce hankali mun ga kamar yana ƙara kawo bisa ga dankon zumunci bisa ga wannan al'amari da Allah ya sa aka kirkiro mana harkar ma kokowa.
Ni na Alhaji Dan Jamma gwamna. Lalle kokowa da an kai lalle ta shawa. Kuma sannan game da kokowa wannan duk wanda ya ce maka a'a akwai wani abun nan kai dai wanda dai an kai dai na final dai bai da wata matsala a hili yake kowa ya ganshi dan haka shi yasa ni ma abin yabban shawa dai sai an jima
Musa mazaunin Kwanni wanga final ta jiya al'amarin kokowa yadda muke so haka nan ne muka ganshi dan dama bukatar mu isa ka ci takobi alhamdulillah kuma ya ci takobi cikin garin su mun gode ma Allah shi
a lokacin da ake wannan karon sai ni kutsa a lela local gamman a jihar Sokoto tarayyar Najeriya inda kuma ni iske ɗan kallo suna ta sowa yayin da suka yi dandazo a gaban talabijin suna kallon wannan karo na ƙarshe.
dai ruwan kudi wa yan kokowa da mawaka da makada kuma ministan wasannin Niger a jawabinsa na rufe gasar karo na 37 ya bada sanarwar cewa za a yi karo na 38 na takobin gargajiya a badi idan Allah ya kai mu a birnin Tawa. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Haruna san da kokari. To a Najeriya sun kalli wasan kokowar nan fa sosai saboda haka bari mu ji abin da suke faɗa kanta.
Mahmudu Niger, na ji dadin bayanin da Isaka da ya kada wannan Adamu Abdullahi.
Me yasa ka ji dadi?
Gaskiya na ji dadi dan sabilin yaro matashi ne.
Sunana Ahmadu Dogo Mai Ruwa, Ibadan.
Ka kallaci wasan da aka ta dauka takobi tsakanin Isaka da Adamu Abdullahi?
To na kalle ta.
Ya ka ga wasan nan?
To wasan da na kalle ta da kyau amma ta bara na hijin dadin ta saboda harko ne samun takobi a gare shi saboda bana abinda ya sa to banga kokari ne ba akan ya dace a ce sarki Shezan an yi juyi Shezan cewa Isaka ya hwadi an samu sabon sarki to mun hijin murna game da wannan amma har yau to ɗan gidan jiya ta domin ɗan gidan jiya mu dai muna cikin adawa ta gaskiya Allah ba mu ji dadi ba
sunana Abdullahi to gaskiya ban ji dadi ba saboda me saboda abinda ya sa ban ji dadi ba saboda gida ne a ce wani wuri ne yaje ci takobin to da wannan muna gani ya hikima amma gida ne ga daya ne ga mata ne ga yan uwa ne haba ai abin da yaba ba ka ganin cewa abara ya ci takobi a Agadas kuma ba garin su bane
ko ya ci takobi abara ai yanzu gida na an kai ba wani wuri na an kaje an kai ta ba na bara mu yadda ya jarun taka amma bari ba mu yadda ya jarun taka wato da gida ne
Faruku Barkeji kanin Kabiru dan bisa hanya na sha kallon kokowa ban taba ganin wadda ta bani sha ba irin wannan rana
Attahiru garin Salawe a alhamdulillah takobin da yaci na ji dadi
me he baka shawa a wannan kokowa
ha abin da he bani shawa yanda yake kokowa in ya doka sai ya wuce kai da shi kasuwa shi taushe kuma ban taba gani an taushe shi ba
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaishe ka Malam Hassan to bari mu ci gaba da zama a nan Najeriya din inda aka kammala gasar wasan kwallon dawaki wato polo kenan wanda kuma wani dan majalisar dattawa baka tsane ya lashe wannan gasa din
sadde ana gudanar da shi a shekara
Osman is watching this game where Bello Buba is striking
ita dai gasar wasar polo an fara ta ne ranar Alhamis aka kuma kammala ta ranar Asabar da ta gabata Alhaji Hassan Gashe shine mataimakin shugaban kungiyar polo ta kasa kuma ya mini karin bayani kan irin jihohin da suka shiga wasar
an samu halartar club daban-daban daga Bauchi daga Yola mutanen Kaduna Kaduna da kuma Abuja sai su masu masaukin baki wato Port Harcourt
Sanata Hadi Sirika shine ministan sufurin jiragen saman Najeriya kuma wanda ya buga wasar a club din Abuja kuma shine ya zo na daya
alhamdulillah kamar kowace shekara a Port Harcourt dama suna cike wadanda suke shirya irin wannan wasan dawaki mai ban sha'awa da burgewa suna da hili mai kyau
irin kan yanzu wani kalubale a takaice ka gani game da ita wasar polo musamman na shigar matasa a halin yanzu
kalubalen shine yau masu kudi wanda suke sayan dawakin ba sa amfani da su su ja waɗanda ba su iya saye din su yi wannan wasan dai kenan na biyu kuma ba filayen wasa
shi ma wanda ya zo na biyu a gasar ya ce
sunana Alhaji Tanko Ayuba mataimakin shugaban kasan kwallo na Najeriya na wasan doki na buga ma jihar Rivers sai mun samu na biyu mun buga tsakanin Rivers da Bauchi kofin governor amma mun zo na biyu
club din Kaduna Kakuri da ya sha kashi a hannun club din EFS na Fatakwal sun bayyana halin da suka ji na rashin samun nasarar da suka yi
yau dai ba mu samu nasara ba mun haɗu da tun da muka wasa da Rubicon wato akwai dawaki
yau za ka bayyana irin wannan nasarar da ba ku samu ba ya kake ji
sai mu je mu himma a je a nemi dawaki
mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman shine shugaban kungiyar polo ta kasa kuma wanda ya samu halartar wannan gasar ta Fatakwal ya bayyana matsayin polo a Najeriya
gaskiya alhamdulillah kamar yadda kuka sani ni ne life chairman na Nigeria Polo Federation kuma wannan shine na farko zuwa na Port Harcourt ina kokari kwarai in ga naje wurare da yawa hahu kamar da polo eh suna kuma yazo hannuna zan yi kokari iyaka in ga na tsare mutuncin shi kuma na roki gwamnatoci su taimaka ta hanyar kudi da kuma shawarori wanda ya kamata masu buga wasan 80% duk yaran matasa dama mun fata mu kada wuta ta mutane
sunana Alhaji Nura Sani Kengiwa turakin kabi wasar da an kai ba nake masha Allah an dade kwana biyu shekaru da dama ba yi samu irin wasar da ta kayatar kamar wannan
ba karshe dai an bada kyaututtuka da kofuna guda uku ga waɗanda suka yi nasara irin su ministan sufurin jiragen saman Najeriya sanata Hadi Sirika da ya lashe kofin marigayi Hassan Usman Katsina sai kuma kamfanin Airpeace na Fatakwal da ya lashe kofin gwamnatin jihar Rivers Inyesu Wuke da kuma jihar Adamawa da ta lashe kofin TY Danjuma Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka Fatakwal
To sanar da yake Lamido lokaci ya da zamu je nahiyar Turai mu ji yadda ta kaya a wasannin ƙarshen mako amma sabani abinda muka saba a wannan karin ba daga Ingila zamu fara ba
bare mu soma da kasar Faransa inda kungiyar ƙwallon kafa ta PSG ta yi wani abin tarihi da ba a taba yi ba gasar league ta kasar ta Faransa da farko dai yanzu haka wasanni 21 kenan da ta buga a gasar a bana har kawo yanzu ba a taba doke ta ba ciki ko har da wasanni 16 da ta buga a wajen gidanta sabon tarihin da ta kafa a gasar ko shine yanzu haka tana da maki har 57 da ta samu a cikin waɗannan wasannin 21 kacal da ta buga zuwa yanzu tare da tazarar maki har 23 da mai bin ta a teburin gasar a wasan su na baya-bayan nan dai da ta buga a gidan Toulouse kwallo daya da Zlatan Ibrahimovic ya jefa ne ta bata nasara da ci daya mai ban haushi kwallon da kuma ta bada adadin kwallaye 22 da Ibrahimovic din ya zura a wannan kakar wasannin fiye da kowane dan wasa A Ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United Louis van Gaal ya ce bai fasa kikari ba yana da yakinin kungiyarsa za ta iya lashe gasar ta Premier ta bana. Van Gaal ya bayyana hakan ne kuwa bayan da ajiya United din ta doke Liverpool da ci daya mai ban haushi a wata karawa mai zafin gaske. Wayne Rooney ne ya jefa wa United din kwallon da ta bata nasara ana saura mintuna 12 a kammala wasan. Wannan dai wata babbar nasara ce ga kocin wanda ya dade yana fuskantar kalubale da barazana sakamakon koma baya da club din ke fuskanta Arsenal ce saman teburin gasar na Premier da maki 44 bayan da ajiya Lahadi ta yi kunnin doki da Stoke City ba wanda ya zura kwallo to sai dai makin Arsenal daya da mai binta a tebur wato Leicester ita ma da maki 44 domin ko ita ma kunnin doki ta yi a gidan Aston Villa da ci 1-1 Manchester City ko ta lallasa Crystal Palace ne da ci 4 da nema tana kuma ta 4 ne da maki 43 a kasar Spain kuma Atletico Madrid ta ci gaba da shugabancin teburin gasar La Liga da maki 47 biyo bayan nasarar da ta yi akan Las Palmas a ƙarshen mako da ci 3 da nema a daidai lokacin da su ma Barcelona da Real Madrid suka sami manyan nasarori a kasar Italiya kuma zakarun gasar Serie A wato Juventus na ƙara azamar darewa saman teburin gasar a fafutukar kare kambinta yanzu haka dai Juventus din wace ta fuskanci matsalar koma baya a farkon kakar wasanni ta bana ta murmure inda a yanzu ta dawo ta biyu a teburin gasar ta Serie A tare da tazarar maki 2 kacal da Napoli da ke samanta sakamakon kashin da ta baiwa Udinese da ci 4 da nema a jiya Lahadi wasan da ya bada jumlar wasanni 10 kenan cur a jere da juna da Juventus din take bugawa tare da samun nasara a gasar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Saga she kamar tala to jama'a duka nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin muna godiya ga wakilanmu da suka kawo mana rahotanni a cikin shirin yau wanda suka hada da shi Haruna Mamman daga birnin Kwani Hassan Umar na Tambuwal daga birnin Badam Lamido Abubakar Sokoto daga Port Harcourt da kuma Murtala Faruku Sayyina daga Sokoto a madadin su dukan Ali Mustafa Sokoto ne a Washington
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau Litinin, Amurkawa a duk fadin kasar na hutu domin tunawa da ranar da aka haifi shugaban fafutukar samar da cikakken yanci wanda aka kashe, watan Dr. Martin Luther King Jr. A dai shekarar 1955, King ya samu ɗaukaka. Bayan da ya jagoranci wani boran ƙauracewa shiga motocin sufuri na bus a kudancin birnin Montgomery da ke Alabama. lamarin da ya tilasta mu hukumomin birnin kawo ƙarshen tsarin nan da ke keɓe fasinjoji baƙaƙen fata. A kuma shekarun 1950 zuwa da 60, Dr. King ya zama jigon fafutukar neman ‘yanci da shahararren jawabin nan nashi mai taken I Have a Dream, wanda ya ja hankulan miliyoyin mutane a lokacin da ya gabatar da shi a wani gangami ko kuma a maci da aka yi a wannan babban birnin Washington a shekarar 1963. A ranar 4 ga watan Afrilu shekarar 1963 aka kashe King a babban birnin Memphis da ke jihar Tennessee. A lokacin da ya je taimaka ma baƙaƙen fata masu kwasar shara a fafutukar da suke yi na neman a daidaita musu albashinsu da sauran ma'aikata. Shi dai Dr. King ya mutu, amma irin abubuwan alkhairi da ya yi suna nan har a yi zuwa yanzu. A shekarar 1983, shugaban ƙasar Amurka Ronald Reagan ya saka hannu a wata doka da ta umarci a riƙa ware duk ranar Litinin ta uku a kowane watan Janairu a matsayin ranar karrama Dr. Martin Luther King Jr., wanda aka haifa a ranar 15 ga watan Janairu a shekarar 1929. Duk da cewar muna bikin tunawa da rayuwar Dr. King da irin rawar da ya taka wajen ci gaban al'umma, shugaba Obama, wanda ya zama shugaban ƙasar Amurka baƙin fata na farko, yana cikin shugabanci bayan kwashe shekaru 7 yana mulkin ƙasar. Ban taɓa tunanin cewar wai za a kai lokacin da ɗaya daga cikinmu zai shugabanci ƙasar nan ba. A ta bakin yayar marigayi Dr. Martin Luther King, Dr. Christine King Ferry ta ƙara da cewar ganin cewar shugaba Obama yana shugabancin ƙasar nan, da wannan ne ya nuna mun cewar wannan ƙasar mu ce 'yar alƙawali. Baki ɗaya rayuwar Dr. Martin Luther King na cike da alwashi ganin an yi adalci ga kowace irin halitta. Sharhin murya Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kama ga koma ga Ibrahim Jarmai ya ba mu takaitattun labaran duniya. Sar filu jami'an tsaron ƙasar Morocco sun ce sun kama ɗan ƙasar Belgium ɗin nan da ake zargi da hannu wajen kai harin da ya halaka mutane 130 a birnin Paris a watan Nuwambar shekarar da ta gabata. Ministan cikin gida na Morocco ya bayyana cewar an kama mutumin ne a yau Litinin kusa da Casablanca, kuma yana da alaka da sauran maharan. Ƙungiyar ISIS ce ta ɗauki alhakin shirya kai hare-haren na ranar 13 ga watan Nuwamba, wanda ya yi sanadiyar hallaka da jikata fararen hula a wurare daban-daban a cikin birnin na Paris. Jami'an tsaron Faransa da na Belgium ne suka gano wasu daga cikin maharan da suka kai hari a birnin Paris da kuma Brussels. Wani babban hafsan soji ya bayyana cewa sojojin ƙasar Kenya da 'yan ƙungiyar Al-Shabab suka hallaka a wani harin da suka kai ranar Juma'ar da ta gabata. Sun sami gargaɗin kai harin tun kafin abin ya faru. Kwamandan sojojin Somalia da ke yankin Gedo, General Abbas Ibrahim Gure, ya bayyana wa muryar Amurka a Somalia cewa kwamandan jami'an tsaron ya sami gargaɗin yiwuwar kai harin tun kafin lokacin lamarin ya faru. Mataimakin gwamnan yankin na Gedo ya ce harin ya halaka aƙalla sojoji 40 a sansanin sojin haɗin gwiwar ƙasashen Afirka da ke birnin El Adeid, kudancin Somalia da kuma iyakar ƙasar da Kenya.
A gaishe ka Ibrahim Jarmai. To, da takaitattun labaran duniyar mu ka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.